a yadda aka dawo fagen fafatawa bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 a can kasar Ingila, inda a yanzu haka ake mako na biyu a ranar Asabar da ta gabata 19 ga watan Agusta na shekara 2017, kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo hudu da babu, inda Manchester United ta bi ta har gida ta lallasa ta. Liverpool kuwa ta samu nasara akan Crystal Palace da kwallo ɗaya mai gwan haushi. Southampton ta sha kungiyar kwallon kafa ta West Ham da kwallo 3 da 2. Burnley kuwa ba ta ji daɗi ba a hannun West Bromwich da kwallo ɗaya mai ban haushi a gidanta. Leicester City a gida ta doke Brighton and Hove da kwallo 2 da babu, yayin da AFC Bournemouth suka sha kashi a hannun Watford da kwallo 2 da 1. Stoke City kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo 1 mai ban haushi. A ranar Lahadi jiya kenan, kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town ta doke Newcastle da kwallo 1 da babu. Tottenham kuwa ta sha kashi a gidanta a hannun Chelsea da kwallo 2 da 1. A yau kuwa za a buga wasa ɗaya tilo a bangaren Premier League din mako na biyu mai taken Monday night tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Everton. Za a buga wasa ne da misalin karfe 8 na yammaci a gogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din take mataki na farko a saman teburin Premier League din da maki 6 a wasanni biyu. Huddersfield Town kuwa ita ma tana mataki na biyu da maki 6 a wasanni biyu, yayin da West Bromwich take mataki na 3 a saman teburin da maki 6. Kungiyar kwallon kafa ta West Ham kuwa tana mataki na 20 ne a kasan tebur din. Daga kasar Ingila sai bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 su kuma a makon farko wanda aka fara shi ranar Juma'a da ta gabata. Wasan da aka buga ranar Juma'a, kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta samu nasara kan Alaves da kwallo 1 mai ban haushi. Valencia ta doke Las Palmas da kwallo 1 da babu. A ranar Asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ne ta sha kashi a hannun Real Sociedad kwallo 3 da 2. Girona ta tashi 2 da 2 tsakaninta da Atletico Madrid, yayin da Sevilla ta tashi 0-0 tsakaninta da Espanyol. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ne ta tashi babu ci tsakaninta da Getafe. Barcelona ta samu nasara kan Real Betis da kwallo 2 da babu. Deportivo La Corona kuwa bata ji daɗi ba a hannun Real Madrid da kwallo 3 da babu. A yau Litinin kuwa za a buga wasan na La Liga na kasar ta Spain tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Levante da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da misalin karfe 7:15 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chad na yammaci. Malaga kuwa za su fafata ne da Eibar da misalin karfe 9 na dare agogon Nigeria. Real Madrid take jan ragaman a makon farko da maki 3, sai Barcelona take biye da ita da maki 3. Real Sociedad tana mataki na 3 da maki 3, da Portugo tana kasan tebur da maki 20. Daga nahiyar Turai kuwa za mu tsallaka ne zuwa nahiyar Afirka, tarayyar Nigeria shi ma bangaren Premier League na kasar. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Wikitware ta doke Remo da kwallo 2 da nema. Sunshine kuwa ta samu nasara akan Niger Tornadoes da kwallo 2 da 1, yayin da Efine Uba ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Akwa United da kwallo 1 mai ban haushi. Lovie Star ta doke Elkenemi da kwallo 3 da 2. Shooting Star kuwa ta samu nasara akan Nasarawa United da kwallo 2 da babu. Kano Pilas a gida ta doke Abia Warriors da kwallo 2 da 1. Mountain of Fire a Miracle ta doke Gombe United da kwallo 1 da babu. Enugu Rangers kuwa ta casa Katsina United ne da kwallo 2 da 1, yayin da Rivers United a gida ta samu nasara kan Eyimba da kwallo 2 da 1. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Plateau United take haraman daukan wannan teburin, inda take da maki 62 a mataki na daya a saman teburin, inda ya rage saura wasanni 3. Wanjo Opaya a Miracle na Lagos ko tana mataki na biyu ne da maki 59, inda take yunkurin haurawa kan Plateau United, yayin da Akwa United take mataki na 3 da maki 54. Sai a kasan teburin masu zuwa kasa da gasan Premier, wato za su tafi relegation ake tunanin haka. Kungiyar kwallon kafa ta Abubakar Bukola Saraki tana mataki na 18 da maki 46. Ita kuwa Gombe United tana mataki na 19 da maki 40. Sai Remo Star wadda ta yanki tikiti zuwa kasa da na Premier League, wato Professional League na Nigeria, inda take mataki na 20 da maki 29. Huta lafiya.